Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Daral FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yar takarar shugaban ƙasar Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aika sakonnin email na kashin kanta da ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Clinton ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya Juma'a 'yan sa'o'i bayan da daraktan hukumar FBI James Comey, wanda ya ce an samu waɗansu wasiƙun email, ya gudanar da wani bincike da mai yiwuwa ya shafi Clinton. Clinton ta yi kira ga hukumar FBI ɗin ta fitar da dukkan bayanan da take da shi akan binciken. Ta ce muna kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanai da take da shi, ko da yake Director Comey ya ce wannan sabon bayani ba lalle yayi wani tasiri ba, saboda haka a fitar da shi. Ta kuma ce tana da ƙwarin gwiwa ƙarin binciken ba zai sauya matsayin da hukumar ta ɗauka kan batun nata a watan Yuli ba. Comey ya ce Clinton ta yi sakaci ainihin wajen aika sakonnin gwamnati a hanyar aika sako da ba na gwamnati ba, sai dai ya ce babu shaidar cewa ta aika sakonnin sirri da gangan. Bayan ɓullar rahoton binciken jiya Juma'a, waɗansu rahotanni sun danganta sabuwar shaida da wani bincike da hukumar FBI ke gudanarwa kan tsohon ɗan majalisar dattijai Anthony Weiner, wanda yake auren babbar mai taimakawa Clinton Huma Abedin. Ana binciken Weiner ne da laifin aikawa wata ƙaramar yarinya a jihar North Carolina saƙon batsa ta waya. Waɗansu majiyun gwamnati sun ce hukumar FBI ta gano sababbin wasiƙun email ɗin ne da aka tura ta hanyar aika sakonni na Clinton bayan da aka kwace na'urori mallaka Abedin da kuma Weiner. Shugabannin jam'iyyar Republican sun ji daɗin labarin da suka ce ya tabbatar da ƙorafin da suke yi kan yadda Clinton ta gudanar da aikinta ta hanyar da ta saba wa doka. Trump, wanda yake yakin zaɓe a jihar New Hampshire lokacin da hukumar FBI ɗin ta yi sanarwar, ya yi na'am da wannan sanarwa, ya kuma ce yana fatar hukumar za ta gyara kurakuren da ta yi a watan Yuli. Akwai yiwuwar cewa bayan dakarun Iraki sun kwace ikon birnin Mosul da ke da muhimmanci daga hannun mayakan ISIS, shugabannin kungiyar kalilan ne idan ma har akwai za su rage a wannan wuri. Jami'an leƙen asiri da dama da na da da na yanzu su ne suka nuna haka. Duk da ikirarin da jami'an Iraki ke yi a kwanakin nan cewa an ritsa shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a wani wurin da ke ƙarƙashin ƙasa a birnin Mosul, sai dai jami'an leƙen asirin Amurka suna kafa-kafa game da wannan batu na shugaban ISIS da kuma inda yake. Duk da haka suka ce a bayyane yake cewa waɗansu shugabannin kungiyar IS sun fice daga Mosul, suka kuma ce farmakin da ake kaiwa kungiyar cikin watannin nan ya gurguntar da ita. Ɗaya daga cikin manyan koma bayan da kungiyar ta samu ya faru ne ranar Talata 30 ga watan Agusta, lokacin da Amurka ta kai wani harin jiragen sama da ya kashe kakakin kungiyar IS, wanda kuma shine jami'in shirye-shiryen kungiyar Abu Muhammad al-Adani, ɗaya daga cikin manyan kusoshin kungiyar IS da Amurka take matukar fako a lokacin. Tun daga wancan lokacin aka kashe shugabannin kungiyar IS da dama, manya da matsakaita, waɗanda a cikin Mosul kaɗai ma an kashe mutane da dama. Jami'ai sun bayyana cewa shugabannin na IS da dama da ake kaiwa hare-haren kwamandoji ne, waɗanda suke zama a birnin suna ba mayakan kungiyar umarni. Banda haka kuma wani tsohon mai sharhi kan ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa bisa ga tarihi kungiyar manyan jami'anta kamar Baghdadi ba su kan zauna a cikin inda yake da haɗari. Hukumomin Amurka sun ce rasuwar wani shugaban kafar sadarwar ƙasar Rasha a wani otel da ke birnin Washington bara cikin wani yanayi da ake tababa a kai hatsari ne kawai, wanda ya faru sakamakon kwarkwaɗar barasa fiye da kima da ya yi. bayan gudanar da bincike na tsawon shekara guda da 'yan sandan gunduma Colombia suka gudanar tare da haɗin gwiwar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Hukumomi sun ce Michael Lesin, tsohon mashawartin shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, ya rasu ne ta dalilin barasa da ya kwankwada. Wata sanarwa da 'yan sandan DC da kuma ofishin babban lauyan gwamnatin gunduman Colombia ta ce, bisa ga shaidar da ake da ita da kuma ta hada da hoton bidiyo da bayanan shaidu, Mr. Lesin ya ji raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa lokacin yana cikin ɗaki a hotel shi kaɗai. Jami'ai sun ce Lesin ya ji raunuka ne daga faduwar da ta yi lokacin da yake buge. Babban jami'in jinya wanda ya bincike lamarin ya yanke hukuncin cewa Lesin ya rasu ne ranar 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2015 sakamakon rauni da ya ji a ka da kuma raunuka da ya ji a wuya da kugunsa sanadiyar buguwa da yi. Lesin, wanda ya rasu yana da shekaru 57, shi ne ya kafa tashar talabijin ta ƙasar Rasha da ke watsa shirye-shirye da Turanci da ake kira RT. Mutuwarsa a wani otel da ke birnin Washington ya haifar da jita-jita da ya hada da raɗe-raɗin da ake yi cewa kashe shi aka yi. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta kasa sake cin zaɓe zuwa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar jiya Juma'a, wani matakin da ake gani tsautawa ce sabili da goyon bayan gwamnatin Siriya da dakarun ƙasar ke yi. Yayin kuri'ar da aka kada a asirce, majalisar da ta kunshi ƙasashe 193 ta zaɓi mambobi 14 zuwa majalisar da ta kunshi ƙasashe 44, cibiyar da ke da alhakin kare haƙƙoƙin bil'adama. Ƙasar Hungary ta samu kuri'u 144, Croatia 114 suka doke Rasha da ta samu kuri'u 112. Ƙasashen uku suna takarar kujeru biyu ne da ake keɓewa yankin a majalisar. Ƙungiyoyin sun kuma yi kamfen adawa da Saudiya, wadda ake kushewa sabili da aikin soja da take yi a Yemen, sai dai Saudiya ta ci gaba da riƙe kujerarta a wannan cibiya. Banda Hungary da Croatia, an kuma zaɓi Amurka, Misira, Rwanda, Tunisia, Iraki, Japan, Saudiya, China, Afirka ta Kudu, Brazil da kuma Cuba a majalisar kare haƙƙoƙin bil'adama. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ƙasar Ghana Progressive People's Party PPP ya ce hukuncin da kotu ta yanke jiya Juma'a da ta umarci hukumar zaɓe ta sa sunansa a katinan zaɓen shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba zai ba hukumar ƙarfin gwiwa aiwatar da dokokin ƙasar. Dr. Papa Kwesi Duam yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 10 da hukumar zaɓen ta hana tsayawa takara sabili da gaza shigar da takardun da aka buƙata na tsayawa takara. Sai dai jam'iyyar PPP ta ƙalubalanci dakatar da ita da aka yi. Kotu kuma ta yi fatali da shawarar da hukumar zaɓen ta yanke da cewa Nduwam yana iya tsayawa takara muddin ya gyara kurakuren da ke cikin takardar da ya miƙa tun farko. A hirarsa da muryar Amurka jim kaɗan bayan yanke hukuncin kotun, Ndom ya ce zai gana da jami'an hukumar zaɓe mako mai zuwa da nufin yin gyara a takardun da ya miƙa ma hukumar tun farko. Masu kushewa lamura sun ce hukuncin da kotun ta yanke dai ba shi da wani tasiri, sai dai hukumar ce za ta samu wato ƙarfin gwiwar gudanar da aikinta ba sani ba sabo. Zanga-zanga ta lafa a jihar North Dakota ta Amurka jiya Juma'a bayan arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da ke nuna ƙin amincewa da jan bututun mai a wurin wani da 'yan sanda suka ce mallakar 'yan asalin wato ƙabila ne 'yan asalin Amurka. Sama da 'yan sandan kwantar da tarzoma 100 ne suka kutsa cikin masu zanga-zanga waɗanda ganin haka ya sa suka ja da baya suka kafa shinge kusa da wani rafi da ke filin ƙabilar da suke ɗauka a matsayin wajen ibada. 'Yan sanda suna shigowa ta arewaci ana ci gaba da jera bututu ta yamma. Hukumomi dai sun kawar da cingayen suka kuma kama sama da mutane 100 da suka hada da shugabannin ƙabilar waɗanda suke zaune suna addu'o'i cikin kwanciyar hankali. Masu zanga-zanga kuma sun ja da baya ba tare da tashin hankali ba.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Amma a bari ya wuce ki zalaban wani. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce ga dimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga Hajiya Talatu Ahmed zonal coordinator director ta ofishin ilimi zonal dake Bauchi Yakubu muna taya ta murna auren danta wato Abdullahi baba wanda za a yi yau da amaryarsa Huraira da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Abdul Malik Dahiru Birnin Kudu da amaryarsa Shar Habil Suleiman wadda yau ake daura auren su a Kaduna Allah Ubangiji ya sanya alheri ga dambin gaisuwa kuma zuwa ga iyalan mai martaba sarkin jajiri muna taya su muna daurin auren ɗayesu Fatima Mai Hamza Buba Ibn Isa Mashio wanda aka yi a jiya Juma'a kenan da angonta Salihu Adamu Dala Dogo Allah Ubangiji ya sanya alheri a ciki muna kuma mika dimbin gaisuwa zuwa ga yan uwa da iyalan sakataren dandalin wata Malam Shehu Hassan DND Zila wanda a yau shi ma yake daura auren sa a gidan Alhaji Bandiya bayan gidan manja Jisana Baccaro dake birnin Kebbi Allah Ubangiji ya sanya alheri ga dambin gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Suleiman Yarima da na marigayi Alhaji Garba Said muna taya su murna auren da ake shirin yi na ƴaƴan su wato Muhammad Musa Said Abba da Yasmin Suleiman Yarima a ranar Asabar mai zuwa to 5 ga wata kina a masallacin Juma'a na Malali Federal Housing Estate dake Kaduna Allah Ubangiji ya sanya alheri To madalla gaba sai gaisuwar Malam Babiu Janka bawa unguwar karfin madaki a Baucin Yakubu muna ta shi wato addu'ar cewa Allah Ubangiji ya kara ma diyarsa Asma'u lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu ɗan majalisa bari ya huce a shafin Facebook Ibrahim Saminaka tare da Elnur Umar Yaro Lau sai Rufa'i Sagagi tare da IBB Ondi Kari tare da Abdullahi Cigari sai Yushau Abdullahi Zarumai sai kuma Adamu Umar tare da Yushau Sale sai gaisuwar Honorable Lawan Alhaji Chubado sai kuma Aliyu Sani tare da Suleiman Nirima sai Suleiman Abdullahi MC tare da Shu'aib Aliyu sai Muhammad Nafi'u sai Rabilu Harisu da Abubakar M Zango sai Shafi'u Jibril da Shamsu Zula sai Awalu Abdul Karim da Suraj MKR sai kuma Al-Mahdi Sani tare da Zahardin Daud Al-Hassan sai JJ Man tare da Rashid Mukhtar sai KBS Shehu da Abubakar Dangata sai Anas Mas'ud da Al-Mustafa M Adam sai Rabi'u Yunus Gude tare da Aliyu Usman Aliyu sai Sani B Yahaya da Abdulaziz Ladan sai Mas'ud Ahmad Sani da Ilyas Ahmad sai Ibrahim Sama'ila tare da wato Real Tasland ina fata ka sunan taka ka rubuta dai sai Abdulrazak Usman Lago tare da Saminu Aliyu sai Shamsuddin Salihu tare da Muhammad Ibrahim Balago sai gaisuwar Muhammad Hashimu tare da Abdul Son sai Aliyu Usman da kuma mai sauraron mu wato Muhammad Hafiz sai Isya Muhammad Safe da Abdul Malik Jibril sai Abdul Majid Abdullahi Masama da Rabi'u Gwangwan Abdullahi da fatan kuna na lafiya. Gaskiya ne wai kunnin jaki baya ƙara ba kura tsoro saboda ta gane ba kashi bane duk nama ne. Ga dimbin gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka musamman wannan fili na abar ya huce zuwa ga ƴan majalisa Aliyu Kan Chaji sai Yusuf Adam Sarki da Aliyu Hamza Baraya sai Shamsuddin Idris tare da Muhammad Bawa sai Nuru Dan Juma tare da Al-Hussein D Ahmad sai Dallade Furo Pambeguwa Idris tare da Rabi'u Muhammad sai Aliyu Hudu da Abdullahi Haysom sai Muhammad Kura tare da Suleiman Dan Malam Magami sai Baba sai kuma Umar Hussein Adam tare da Abubakar Garba sai Sadiq Rabi'u dukkanku da fatan kuna lafiya sai kuma shugaban majalisa wato Ismail Umar Bima mai Gombawa da fatan duk kuna nan lafiya galau. kuma da kamar yadda muka muku alƙawari cikin ƴan kwanakin nan za ku ji wasu daga cikin wato labarai da muka bayar ne a wannan zaure da abokiyar aiki ta da ta ritaya wato Halima Jumrau ga wani labari nan da muka bayar ranar 1 ga watan February wato watan biyu kenan na shekara ta 2014
Nigeria tu a cikin kasashe Nigeria tu a cikin kasashe Nigeria zinarin kasashe Nigeria zinarin kasashe ai sauran kasashen su ne azurfa duka sauran kasashen su ne azurfa Nigeria Allah zai wa kasar Masar Nigeria Allah zai wa Madina ai sai Makka sai Nigeria da aka yi Makka sai nan Nigeria Mari ren dunia, yang mata ren dunia. Allahu Allah kata meraya, Nigeria kece kata meraya, Nigeria kewa kencing amat.
Ali mamu kace za mu zauna jin waƙoƙin nan sai mutun ya zauna
Alƙur'an Niger ma zinariya ce wayace duk kasashe azurfa Alƙur'an Niger lu'ulu'u ce ma
ah Najeriya dai ita ce zinariya kasashe
wayace wai duk sauran kasashe wai azurfa ne Najeriya zinariya
gaskiya ya faɗa
Niger ma har da Niger
gaskiya dai ya faɗa ni dai kawai abin da zan ce kenan shi ma ya faɗa gaskiya
wallahi za ka Niger da kyau ka san da ma ana neman ka Niger
ni dai jetiwa da yawa da gaskiya
bakina da taba amma
to ko ma ran me kika za ko kosho da kika za a baki
ai sun shekaran na raban ka da Niger
wace shekara kenan ne oho wace shekara ne
shekaran nan dai
ah wani labari da ke ba mu Halima
wala Ibrahim ina da labarai da yawa amma wannan dai to akwai wani santi da aka yi wanda zan faɗa amma an ce a hirdi na an na kuskura na faɗi wannan santi
a ga rike faɗa dai mu ji din
eh ka san kungiyar CSAP ta yi cika shekara makon da ya wuce to an yi walima to a wajen walimar ce aka yi santi aka manta tabarau kuma aka manta caja
to
ni yanzu tsoro nake ka akai ni fa da gogomariya a hukunta ni da zan hadi balo-balo waye santin nan kuma Fatima tana sauraron shirin nan tace a hirdi na in na fada yanzu dai labarin
kana so ki ce ita ta yi kenan
labari dai wannan dan lami ne ya aika mana wannan labari wai wani da ne ya je wajen ma'aihin shi kana ji mallai
ina jinki
sai ya ce wa ma'aihin yace baba yace wanda nake son aura Bahaushe ya ce
ba Bahaushe ba kenan shi
a shi ba Bahaushe bane sai baban yace Bahaushiya baban yace Bahaushiya mutanen Boko Haram yace sam ba za ka aure ta ba sam sai dan yace baba sunanta ho sunan ma'aihinta ho Dangote sai baba yace to kaga irin abubuwan da nake ga mu ai mu duka ɗan Najeriya ne mu duka ɗaya ne ai
Dangote ya canja min ra'ayi kenan
ai mu duka ɗaya ne kaga da farko ce Hausawa sam
wato ya alakanta su da Boko Haram gaba daya
amma da yaji Dangote sai kaga sunan Dangote sai ya wanke Hausawa tsaf kudi ho
na gwamna masu gida rana
akwai wani abu da na gani a talabijin Ibrahim ina kallon labarai wani mutum da ya shigo Amurka da kuɗi 25,000 ka san ko nawa za ka iya shigowa da su Amurka
ko nawa ne ko miliyan biliyan ne
mai makon ya faɗi gaskiya ya ce ya shigo Amurka da 25,000 ya cika takardu ya faɗa kawai sai ya ce 8,000 ne da shi ashe Ibrahim karnukan nan nasu na custom da migration nan ashe baki da shi kawai suke sunsunowa ba har da kuɗi
sun iya sunsunowa
wallahi to labarin ne bani mamaki kawai kai kace 8,000 amma sai yadda kariya ta makale wa jakan Madina da Kilishi
haka
wallahi sai kariya ta tona asiri gashi a talabijin ana ta nuna ga kudaden an baje su 25,000 kariyar ta tsuguna ta cam yanzu aka ce an kama kuɗin sai akwai wasu takardu da wasu menene
sai ya je yayi bayani
yawa sai yayi bayani
kuma ko yayi bayani ma yanzu suna iya kwashe wani abu daga cikin kudin tara
To ka gani.
Lallai sai sun ciri wani abu a ciki sai ya biya tara kawai tunda dai bai ayyana cewa na da shi ba.
Wannan jaridar da ke bayani suna cewa ko nawa za ka iya shigowa da su kasar nan kawai dai ka faɗi gaskiya nawa ne.
Eh kware da gaske.
Atan basira.
Madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
Ita kare shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabi kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi cewa ta kaddamar da bincike kan amfani da hanyar aika sakonnin email na ƙashin kanta da ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Clinton ta bayyana gaban kafofin sadarwa jiya Juma'a ƴan sa'o'i bayan da daraktan hukumar FBI James Comey, wanda ya ce an samu waɗansu wasiƙun email ɗin yayi, ya ce ana gudanar da bincike kan mai yiwuwa wannan zai shafi Clinton. Clinton dai ta kira ga hukumar FBI ta fitar da dukkan bayanan da take da shi akan wannan bincike. Shugabannin jam'iyyar Republican sun ji daɗin wannan labari da suka ce ya tabbatar da korafin da suke yi akan yadda Clinton ta gudanar da aikinta ta hanyar da ya saba wa doka. Trump, wanda yake jihar New Hampshire, yana yakin neman zaɓe lokacin da hukumar FBI ta yi sanarwar, ya yi na'am da sanarwar, ya kuma yi kira ga hukumar da begen cewa hukumar za ta gyara kurakuren da ta yi a watan Yuni. Shugabannin jami'an leƙen asiri da dama na da da na yanzu su ne suka bayyana haka, duk da ikirarin da jami'an suka yi na cewa wannan ana buƙatar a gudanar da cikakken bincike.
To madalla, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.